what I'm saying is that the landing cost, as I should sell it in the at the pump, 170 naira 40 kobo.
Shugaban kamfanin mai na Najeriya kenan, wato NNPC Dr. Mai Kantibaru, ke cewar kowace litar mai na isowa Najeriya akan naira 141 da kobo 40, amma shugaban kasa ya bada umarnin ake saidawa talakawa akan naira 145. Hakan ne ma sa a depo depo muke saidawa dillalan man akan naira 133 da kobo 28. To sai dai kuma wannan kalamai na shugaban kamfanin mai na NNPC ya harzuka Majalisar Dattawan Najeriya. Sanata Kabiru Marafa shine shugaban kwamitin albarkatun mai na majalisar. An gaya mana cewa akwai tallafin mai. In haka ne, to wane ne ya bada umarnin bayar da wannan tallafi? In za a bada tallafi, to ai mu ne masu amincewa. Muna buƙatar mu sani in hadda wannan tallafi lokacin da farashin mai ya cilla zuwa naira 145. Abinda 'yan Najeriya suka yi imani da shi shine an cire tallafin mai. Yanzu kuma wani zai gaya mana cewa mai na isowa a Najeriya akan naira 141 akan kowace lita. Idan haka ne kuma, to wane ne ya bada umarnin biyan wannan tallafi?
Who approves the subsidy of that payment of the remaining balance?
To koya masana ke kallon wannan cece kuce tsakanin bangarorin biyu. Muhammad I. Usman wani mai sharhi ne akan al'amarin yadda kullum a Najeriya.
Idan ka tuna yadda aka rage cikin wannan rudani na mai kusan shekara da shekaru gwamnan shekaru a cikin wannan, sai yi wahala dama gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo ta ce yau dare ɗaya za ta iya seta harkar man fetur a ƙasar nan. Matuƙar ba buƙatun wannan aka gyara. Kuma idan ka duba batun abin da shi ne Kantibaro yake faɗa, dole ba yadda za a yi a ce ana haƙo manna a ƙasar nan a ce dole gwamnati ba za ta ba da wani tallafi ba kai tsaye ko kuma a taikaice. Saboda haka abin da shi Sanata Kabiru Marafa yake faɗa a cikin wannan, wato abin da ake kira ne guri ya kama da mutum. Dama can ana yi a lulluɓe, to yanzu ta tashi. Saboda haka ya kamata su binciko su Kabiru Marafa a matsayin na jagororin majalisa, duk da wannan batu a gaskiyance nuna kuma 'yan Najeriya.
Muhammad I. Usman Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.